Danna subscribe, sannan ka danna alamar karwarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun dora su. Barka da zuwa tasharmu mai albarka ta Sharhi TV.
Sabuwar wakar Naziru sarkin waka. Me taken Daina kuka Sumayya. Tabbas mai sauraro, idan ba ku manta ba a cikin shirin fim din labari na ba, Sumayya ta shiga cikin halin kakanikayi wanda ita kanta ba ta taɓa tunanin cewa za ta shiga cikin irin wannan hali ba. Na kisan kai, wanda tsautsayi ne ta ƙarar kwana har ta kai ta kawo da ta ɗanyo mata ɗan ƙaramin duka ta mutu, inda yanzu haka Sumayya ma ana sa ran cewa kotu za ta yanke mata hukuncin rataya ne ta hanyar kisa, wanda hakan tabbas za mu iya ce muku ba ƙaramin ƙalubale ne ga rayuwar Sumayya ba da iyayenta da ma 'yan uwanta baki ɗaya, kai da ma masoyanta. Amma kafin nan za mu so ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, idan har wannan shi ne farkon fara zuwan ku wannan tasha mai albarka. Sannan kuma muna roƙon ku dangwala mana alamar like na ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ku yi mana comment domin jin ra'ayinku dangane da halin da Sumayya take ciki a cikin gidan sarkin gabas, inda yanzu haka majiya ta tabbatar da cewa ma mahaifin raba gardama yana shirin tilasta masa da ya saki Sumayya tun kafin a shiga kotu. Kaga ma'ana dai ga baki ɗaya danginsa suna yunƙurin juya wa Sumayya baya a rayuwarta, wanda sai da ta kai ta kawo Sumayya tana da na sanin auren raba gardama da ta yi dama ta jira ta auri firasdo ɗin. To amma sai dai mai sauraro, idan ƙaddara ta shigo, babu abin da ya isa ya hana ƙaddara giftawa a kan wasu al'amuran da dama.
Ba'a wannan shine dalilin da yasa DSS suka kama Sultan daga nan jihar Kano suka tafi da shi can Abuja. Kai da kuke gani, a ce wasu suna tuhuma shi ne da ɓatanci ga Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da kuma yin ƙarya game da lafiyar Asuwaji Bola Ahmed Tinubu. Bari in sa muku wannan bidiyon da DSS ke magana a kai.
Sai ya ci guba a cikin abincinsa, wanda yanzu magana nan da nake muku majibantan ofis ɗin su suka fito suka bayyana wannan abin da ya faru.
Na san fa duk wanda yake bibiyar Sultan ya gane wannan wani bidiyo ne aka dauko shi aka yanke aka dora fuskar Tinubu, domin wannan shine asalin bidiyon da Sultan yake magana akan gubar da Netanyahu ya ci. Wannan kuma shine bidiyon da wani ya dauka ya yanke ya dora hoton Tinubu ya ce ai Tinubu ne ya ci guba. Kamar yadda kuke gani fa, he was arrested by operative statement bla bla bla, sun kama shi ne domin wannan bidiyon. Ta bangare na, I was very surprised, na yi matukar mamaki da wannan abu da DSS din Najeriya su. Dan jaridu sun wallafa cewa fa yayi postin wannan bidiyon ne a verify account ɗinsa Bola Asuwaju. Kuma na san ba mu kaɗai ba, su kansu DSS sun san cewa wannan ne fa verified page na Sultan, which he have never ever, and I don't think he will force something like this. It is very clear that this is not Sultan page. Look at this watermark here. Muka da wannan statement ɗin fa, za ku duba cewa mai shari'a wannan rana ya zargi Sultan da waɗannan laifuffuka guda biyu da na gaya muku, wato ɓatanci da zargin tada hayaniya a cikin jama'a da kuma yin ƙarya wa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, wanda da ya musa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kira ga hukumar DSS da su waibo su aiki da lura game da wannan lamarin, domin fa babu wata doka da ta bada dama a kama mutum da ba laifin da ya aikata ba. This is so clear, there's nothing complicated here. Gabaki dai is so clear that this is not Sultan. Why will you charge someone with something that you have never knew about it? Imagine mu da muke alfahari da hukumar DSS, ka kusa a dinga mana dariya a Najeriya. Wai abu ne na ifata-ifata ba, amma ku kun sani kuma mu ma mun sani ku yi adalci a cikin wannan abu. Ku kuma yan iska da kuke zuwa ku buɗe feji da sunan mutum ku dinga yaɗa irin waɗannan abubuwan, za mu dawo kanku. Wannan ba shine karo na farko da kuke zuwa ku buɗe feji da sunan mutum ku dinga yaɗa mutum ya mutu ko kuma an tattaka wani wuƙa ba. Kun sha yanke bidiyoyin irin na su Abis Fulani Sultan, har ma da wasu daga cikin bidiyoyina, wanda maganar gaskiya wannan ba soyayya ba ce, wannan hauka ne. Yes, I can repeat myself 100 times, wannan ba soyayya ba ce. Imagine just because of something you did on your own kun zo kun ja wannan matsala. To a ƙarshe, ina ƙara kira ga hukumar DSS, lalle ku yi abin da yake na adalci a cikin wannan case. Kun sani, mun sani, doka ta sani, saboda haka kar mu abin da za a yi wa jami'an Najeriya dariya wallahi. Allah Ubangiji ya sa mu dace, mu haɗe a bidiyo na gaba.